إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيو الله سبحانه وتعالى قديا دي قدر تابن حدوى أولا يمتنا أصبر أيومنا بقوي قواتنا رجب شكارة الدبو نيا دريه دور أربعين بقوي هجرات النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم da izinin Allah zamu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin Nabiyur Rahmati sallallahu alaihi wa sallam siratun wa durusun wa ibarun wallafan Professor Muhammad Sani Umar rijiyal limu hafizahullah bayan malam ya mana bayani akan abin da ya shahi tawdi'a sannan kuma da bayani akan bautan gumaka yanda akai ya shigo garin Makka ta hanyar wani mutum da ake kira shi da suna Amr ibn Luhay ibn Qimma'a alaihi minallahi ma yastahiqu wannan mutumin dukkan wani wanda zai bauta gumki a wannan yankin yana da kamasho na zunubi shi wannan mutumin yau zamu tashi safaha ta 12 mali yace nasabuhu sallallahu alaihi wa sallama wa qissatu ziwaji abdillahi bi amina Tony ana shadi na'am kenan zamu tashi akan nasabuhu sallallahu alaihi wa sallam dangantaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma da qissatu ziwaji abdullah bi amina da qissa ta abinda ya shahi auren da baban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi da Aisha mahaifiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to bayani akan abin da ya shahi dangantaka wani abu ne da yake da muhimmanci a dukkan lokacin da ake so a san mutun cewa wane ne shi to iya da kyau zaka ga mafi yawa ana tambaya ne akan cewa shi daga wani gida ya fito to wannan abu iya da muhimmanci kwarai da gaske annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zamu ji dangantaka shi ta wace hanya yazo kamar yanda ya tabbata hadisi ingantacce manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa nazo daga mahaifi da mahaifiya banzo ta hanyar banza ba idan ka ce dangantaka larabawa da dukkan ma sauran al'umma suna bashi kulawa sosai dan haka zaka samu kutubul ansab littatafai da aka rubuta wanda suke magana akan dangantakan mutane wane shine wane dan gidansu wane dan fami kaza dan gari kaza dan kasa kaza wannan ba illa bane ba muhimmancin da haka yake da abu na farko ta bangaren da ya shahi al ahamiyatu minan nahiyati diniya wa minan nahiya al istima'iyya sanin dangantakan mutum yana da muhimmanci ta bangaren addini sannan kuma yana da muhimmanci ta bangaren zamantakewar yau da gobe saboda kowa ya san daga wani gida ya fito Allah yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila sai yace lita'arafu saboda ku san junanku kowa san daga ina yake sannan ta bangaren abin da ya shahi addini kaga ta hanyar wannan nasaba da dangantaka ake tantance su a suke cin gado idan ka ce yau ga wani ya fadi ya mutu sai a ce to su waye uwayen shi su waye kanne shi su waye diyan shi a tunda akwai diya ku abin da ya shahi kannu da yayu wannan diyan sai sha makance ku banda ku kaga wannan duka ta bangaren dangantaka ake sanin wannan kamar yadda sanin dangantaka yana taimakawa akan sabke wata bauta mai girma wanda ita ce abin da ya shahi silatul rahim sadar da zumunta a kula da zumunta kaga idan baka san dangantaka ba sadar da zumunta ba zai yiwu ba sannan haka iya daga cikin muhimmancin da yake da tajannubul maharimi nisantan waɗanda su ne muharramanka wanda ba za ka iya aura ba sai ya ce wacce kazanka ne dan haka aure tsakanin kai da ita a addinance haramun ne wacce kaza ce a gare ka to tunda kaza ce to babu laihi akwai aure tsakanin kai da ita wannan duka ana tantance su ta hanyar mi dangantaka kamar yadda ake iya tantance dangantaka yake taimakawa wajen sanin abin da ya shahi nafaka waye yake dole akan ka kaciyar da shi kaga wanda shi ma ta bangaren dangantaka ake gane wannan sannan kuma haka wannan dangantaka ko kuma sanin nasaba yana taimakawa akan at-ta'arufu wat-ta'aluf mutane su hade waje guda su dunkule waje guda saboda wani dan uwanka ne na jini kenan dole ka sadar da zumunta a gare shi ko kana so ko baka so sannan dangantaka tana kiyaye tarihi da sauran abin da yake da fa'ida na abin da ya shafi dangantaka sai dai abin da malamai suke ambatawa kadai yana daga cikin salbiyat yani abubuwa ba na kyau ba wanda idan mutun ya malallake wa dangantaka misali a ce a dalilin dangantaka ka sai ka rika alfahari ka nuna cewa kai kowa wannan kuma addini yana fada da wannan kaga mazalla ya lissafa shi a matsayin mai daga cikin ayyukan jahiliya mutum ya rika girmama kanshi dangantakan shi kuma sai ya rena kowa sai ce kai wani ai kabila kaza ne wani ai kabila kaza ne to wannan a musulunci babu shi to sanin dangantaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai taimaka mana akan abubuwa da yawa kamar da malam zai ambata malam yace huwa mazalla sallallahu alaihi wasallam shine محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان wannan shine dangantaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ulaika abai wadannan sune uwaye na ka zo mun da irin naka uwayen ka duba wannan dogon dangantaka kai ka san wannan dangantaka ba ta wasa bace ba kaga mu a yanzu mafi yawa in ka ce sunan babanka in kai kokari ka kai kakanka to ba kuwa ba zai kara gaba kuma wanda zai kara a gaba daidai ne a cikin mutane to amma manzo Allah shine Muhammad wanda sunan shi kenan sunan mahaifin shi Abdullahi sunan kakan shi na Hawari Abdul Muttalib kakan shi na biyu Hashim kakan shi na uku Abdi Manaf na gaba shine Qusay na gaba Kilab na gaba Murra na gaba Ka'ab ibn Lu'ay daga Lu'ay kuma sai Ghalib sai Fihr sai Malik sai An-Nadhir sai Kinana sai Khuzaima sai Mudrika sai Ilyas sai Mudar sai Nizar sai Ma'ad sai Adnan wannan shine dangantakar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah ta kowane bangare duk wanda yake da lahiyar zuciya Allah ya mishi arziki to dole ya ji yana kaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan dangantaka shi kenan kai ka san waɗanda aka dauko waɗannan tahiya tabbas abu ne wanda yake nuni akan kyawun dangantaka eh kware da gaske ai in dangantaka ta rikice wani yake ta mayake ko ba haka ba wani sai ya kaure kuma wani waje ma a rasa shi sama ko kasa inda ya tahi haka saka ganshi can inda ya bari kuma wannan dangantaka ta yi ta yanke to amma ka duba wajen kakanni nawa wannan sune kakannin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kare ba mal yace shi kuma wa Adnan min waladi Isma'il shi Adnan inna kuma iya cikin diyan Annabi Isma'il shi kuma wane ne Annabi Isma'il yace wa Isma'il huwa ibn Ibrahim shi kuma Isma'il shine dan Annabi Ibrahim sai yace alaihi ma ay Isma'il wa Ibrahim assalam akan su ya tabbata amincin Allah subhanahu wataala yace allazi ra'a abuhu Ibrahim alayhi salam fil manam annahu yadhbahu wannan Annabi Isma'il shine wanda mahaifin shi Annabi Ibrahim ya gani a cikin maholiki cewa yana yanka dan shi Isma'il yaga yana yanka shi fil manam a cikin barci annahu yadhbahu fastaslama li amrillah sai suka meka wuya gabaki daya istaslama kenan da dan da mahaifin da Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il gaba dai suka meka wuya li amrillah ta'ala game da lamarin Allah mabuwayi fa fadahu Allah bi dhibhin azim sai Allah ya fanshi Annabi Isma'il da wani abin yanka mai girma ubangiji ya ambata mana a cikin suratul safat me yake cewa فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين الله يكي تشيوى حقيقة النبي إبراهيم كاهي إتا آية تكي كاهي إتا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كاغا أنا الله يكي تشيوى لوكا تند النبي إبراهيم يكي lokacin da Allah ya bashi da Isma'il dan nan ya kai wani mataki na rayuwa sai annabi Isma'il annabi Ibrahim sai ya kira dan shi yace ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka yace kai dan dana je hona ya muhalki na gani a cikin muhalkin nan an mu umurni in yanka ka amma sai mushi fanzur ma za tara kai ya kake gani dan sai yake cewa Isma'il annabi Isma'il yace qala ya aba taf'al ma tu'mar ya baba ka aikata abinda aka umurce ka da shi ni dai ba a samu matsala daga waje na ba satajiduni insha Allah min as-sabirin da iznin Allah zaka same ni a cikin masu hakuri nayi hakuri na me kalmari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan yana nuna cewa dane na gari amma yau nawa ake samu kika tsakanin uba da dan shi akan wata mata da yake so misali zai aura kaga ba daidai bane ba to anan kaga shi mahaifin umurnin Allah ya karanta mushi dan kuma ya san umurnin Allah ne sai meka wuya shine Allah ya ce falamma aslama lokacin da suka meka wuya su biyun gabaki daya watallahu liljabin ya karkata shi yanda zai yanka shi Allah yake cewa sun meka al'amari gabaki daya zuwa ga Allah subhanahu wataala sai muka kira annabi Ibrahim alayhi salam cewa ya kai annabi Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya haqiqa ka gaskanta umurnin da aka baka na cikin wannan muhalki inna kadhalika najzi al-muhsinin Allah sai ya fanshi wannan da wa fadainahu bi dhib'in azim Allah ce sai muka fanshi wannan da da wani abin yanka mai girma wannan abin yankan kabar shi a haka nan rago ne wane ne menene shi da Allah ya ce dhibhin azim wani abin yanka mai girma to anan wannan maholkin da ya gani yana zartar da wannan al'amari ya doro akan cewa maholkin annabawa gaskiya ne kar kai maholki ka ce ai ka gani a maholki da ka azo da sahi dole sai an yi kaza kai daban annabawa daban shi maholkin annabawa wani abu ne da yake tabbatacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labaran abubuwa da yawa waɗanda a maholki ne ya gansu kuma shari'a ce saboda zuciyarsu ba ta barci zuciyarsu ba ta rafkana ba irin ni da kai bane ba to anan suka meka wuya fastaslama li amri llahi ta'ala fa fadahu llahu bi dhibhin azim sai Allah ya fanshi annabi Isma'il da wani abin yanka mai girma to wannan shine dangantaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bangaren mahaifin shi sai ta bangaren mahaifiya yace wa ummuhu aminatu bintu wahabi wahab ibnu abd manafin ibnu zuhra ibnu kilab ibnu murra ibnu ka'ab ibnu lu'ay ibnu ghalib ibnu fihr wanda kuma sai ka dauko dangantakar na mahaifin sai ka cika wannan ya kai har zuwa ga mahaifiya kuma saboda sun kwatse ko baka ba aina suka hadu akan fihr go daga nan suka hadi kaga daga fihr sai abin da yayi kuma abin da yazo gaba to waɗannan duka sun hadi a bangaren da ya sha dangantaka kenan ɗan uwan juna ne wanda shine dangantaka na mahaifiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce Amina diyar Wahab diyar Abd Manaf diyar Zuhra diyar Kilab diyar Murra diyar Ka'ab diyar Lu'ay sannan Ghalib sannan Fihr sannan kuma sai ka ida sashi da can abin da ya gabata malai cewa abuha yawma idhin mahaifin mahaifiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan mahaifin Amina yake cewa yawma idhin a wannan lokaci huwa sayyidu bani zuhra nasaban wa sharafan shine jagora da shugaba na banu zuhra gaba dayan su ta bangaren nasaban dangantaka wa sharafan kuma da bangaren da ya shahi mutunci a wannan yankin nasu gaba daya babu wata mace kamar ita wanda tace mahaifiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malace wa qad tazawwaja biha abdullah wa hiya yawma idhin afdalu imra'atin fi quraish nasaban wa mawdi'an haqiqa ma'afin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya auri amina wa hiya yawma idhin ita kuma matsayinta a wannan lokaci afdalu imra'atin ita ce mafificiyar mace kakab fi quraish a cikin quraishawa nasaban ta bangaren da ya shahi dangantaka wa mawdi'an da bangaren da ya shahi matsayi babu wata mace a wannan lokaci kamar ita wanda ita ce mahaifiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maliki ta wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace khairu ahli al-ard nasaban ala al-iqlaq manzala sallallahu alaihi wasallam shine wafi alherin ma'abuta duniya kakab ta bangaren da ya shahi dangantaka babu wani wanda yake da dangantaka irin tashi sallallahu alaihi wasallam idan kace ala al-iqlaq yani asake kenan babu wani kaidi yace fali nasabihi min ash-sharafi a'la zirwatin yace dalle dangantaka shi a bangaren da ya shahi mutunci a'la zirwa ta kai kololuwan daraja wa a'da'uhu kanu yashhaduna lahu bidhalika kai hatta da makiyan shi sun kasance suna mushi shaida akan haka nan wanda yake cewa wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u ai haqqi abinda makiyin kama ya tabbatar da cewa kai kinnan lalle kaza kaza ne wannan shine mafi girman gaskiya yace wa shahida lahu bidhalika abu sufyan baina yadai malikir rum hiraqal haka kuma abu sufyan ya sanya wannan shaida ya tabbatar da wannan shaida a gaban sarkin rum wannan shine hiraqal lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika takarda ta abin da ya shahi gayyata na musulunta ku musulunta ku tsira ya zamanto kun samu ladan ku kala biyu kashi biyu ga imanin ku da annabi annabi Musa sannan kuma ga imanin ku da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka aika takardar na Hiraqal sai yake cewa aje a zagaya cikin kauyuka da yankin nan gabaki daya a samu munin mutanen da suke da alaka ta jini da wannan mutumin da yace manzon Allah ne shi ana an hutaran gadi sai aka yi kicibis da shugaban makkan a lokacin a matsayin kamar shi ne sarki mai wakiltar a wasu abubuwa shi ne abu sufyan sai aka kwaso shi da tawaga shiga baki daya da aka kawo su fada hiraqal hiraqal yake cewa to inni sa'ilun hadhar rajul yace zan tambayi wannan mutumin sai ya tsaida shi a gaban shi su kuma waɗanda suke tare da shi sai tsaida su a bayan shi abu sufyan kaga shi abu sufyan wace kallo hiraqal yake kallo amma su kuma abu sufyan baya kallon su baya kallon su baya kallon su saboda ya bada huskar shi gaba sai hiraqal yake cewa idan ya faɗi wata magana wadda ba haka nan bane ba kuma ni ishara idan ya faɗi ƙarya daga can ku haka ai shi baya gani ya akai kenan shi abu shi hiraqal a lokacin sai ya tanka mushi akan wannan gaba kuma ya mai zuci baya lokacin da yake tambayar shi cewa ya mushi tambayoyi da yawa daga cikin tambayoyin da ya mushi yake cewa wannan mutumin da ya fito yace annabi ne shi yaya dangantakar shi take a cikin ku sai yace wannan mutumin huwa fina zu sharafin yace wallahi bangaren dangantaka mutum ne mai dangantaka mai kyau a tsakanin mu sai hiraqal yake ce ma abu sufyan yace kazalikal anbiya haka lamarin annabawa yake ana aiko su a cikin mafi tsarkin dangantakar su to wannan yana muku nuni akan cewa lalle annabin Allah ne ya faɗi abubuwa da yawa shine hiraqal da ya huto yake cewa kai yace abu ya girma yace wannan mutumin da muka rena a garin makka ga waɗannan waɗanda su suke mulkin duniya a lokacin amma suna tsoron shi tunda ƙarshe me yace mushi yace abinda ka ambatan nan in haka nan ne fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain wallahi sai ya mallaki karkashin waɗannan kafafuwan nawa in dai abinda ka faɗi gaskiya ne to tabbas sai ya mallaki waɗannan wuraren gabaki daya kuma tabbas haka akai to shine anan malai yake cewa fa ashrafu alqaumi qaumuhu mafi tsabtatan mutane sune mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ashraful qaba'ili qabilatuhu mafi tsarki mafi kyawun qabila ita ce qabilar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to daga cikin su wanda sune qurayshawa mali yace fa'an wasila ibnul asqa radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul wasila ibnu asqa yake cewa yaji da kunnan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha astafa kinana min waladi isma'il wastafa quraishan min kinana wastafa min quraishin bani hashim wastafani min bani hashim mazalla yace inna allaha lalli alla istafa kinanata Allah ya zabi gidan kinana min waladi isma'il daga cikin diyan annabi isma'il sannan wasafa min yake cewa wasafa quraishan min kinana a cikin kinana gaba daya sai Allah ya zabi kabilar quraishawa sai yace wasafa min quraishin bani hashim a cikin quraishawa kuma Allah sai ya zabi bani hashim sai yace wasafani min bani hashim sai Allah ya zabe ni ni kuma daga cikin bani hashim sallallahu alaihi wasallam sai da aka tace aka raure aka hudu komi duk wani abin da ka san bai da alaka da abin da ya sha dangantaka mai tsarki irin tashi sai da Allah hudda ta aihi sallallahu alaihi wasallama malice min hikmati hadha listifa yana daga cikin hikimar da ta sa Allah ya zabe shi wani kaso daga ciki yace i'tadatil arabu alla tasma'a illa min zawil ansabil aliyati fihim i'tadatil arabu larabawa sun saba kama abu ne wanda yake sananne a wajensu Allah tasma'a cewa ba sa sauraron magana a musulmi magana su ji ba sa saurara illa min zawil ansabil aliya sai in magana ta huto daga wajen wani wanda yake da dangantaka mai tsawo yani dangantaka mai girma wanda an san cewa wannan mutumin dangin su famin su ba wasa bane ba suna da abubuwa na alheri masu yawa wanda ba sa ilguwa to idan ya zamanto haka ne wannan famin take in mutun yayi magana a cikin sa saurare shi ubangiji subhanahu wataala hakimun ne Allah mai hikima ne a cikin dukkan lamuran shi da haka sai ya zabo manzo Allah daga cikin irin wannan dangantakar da in yayi magana kowa zai saurare shi yace fa kana min hikmatillahi ta'ala an ikhtara nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallama sai zamanto daga cikin hikimar Allah Allah sai ya zabi annabin shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama min baitin kana afdala nasaban daga gida wanda shine mafificin gida ta bangaren dangantaka babu wani a makka ko a wajen makka da ya isa ya tsaya a gaban manzo Allah yace ni dangantaka ta tahi taka babu shi yace wa a'la sharafan kuma dangantakar da ta kai kololuwa wajen abin da ya shahi tsafta hatta la yakuna li a'da'il islam har kar ya kasance tare da makiya musulunci silahun wani makami fi aidihim a hannunsu wanda yasudduna bihi an sabilillah za su rika kawar da mutane game da tafarkin Allah su ce annabin na kuma ba kaza bane ba shine wa kama haife shi kaza ko mahaife shi kaza ko fami shi kaza sai zamanto duka wannan babu a cikin babu wani abin aibantawa a cikin dangantakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan kar da ma wani mai magana yayi magana Allah ya toshe bakin kowa sannan wala ya tawahhamu mutawahhimun anna risalatuha innama hiya wasilatu litaghyiri wad'ihi alijtima'i faqat sannan kuma kar da wani dan rudani ko kuma wani dan rudu yayi tsammanin anna risalatahu cewa wai wannan manzancin na manzon Allah innama hiya cewa ya zo ne wasilatun ya dauke shi a matsayin wani hanya ne li taghyiri wad'ihi alijtima'i faqat saboda ya sauya yanayin shi a cikin al'umma kadai to dama kahin annabin dama a cikin mutane mai matsayi ne barantana a ce a ya ce annabi ne dan ya nuna cewa shi mai tsarki ne a dama a harakan zamantakewar yau da gobe dangantakar shi dangantaka ce mai kyau kuma kowa yana girmama shi a cikin garin makka a dalilin cewa ya huto daga wannan dangi na banu hashim to shine malama ne yace li Allah wala yatawahhamu mutawahhimun kenan kar da wani mai rudu ya shiga rudani ya fadi cewa anna risalatahu manzancin manzon Allah innama hiya wasilatun litaghyiri wad'ihi yace shi annabi ne dan ya nuna mutane cewa shi mai girma ne ko dai ya samu tsarki a cikin al'umma ba haka nan bane ba idan aka ce wad'ihi al-ijtima'i kenan halin shi na zamantakewar yau da gobe tsakanin shi da mutane malama yace hikima ta biyu anna ikhtiyar Allah ta'ala li nabiyhi Muhammad min al-arabi cewa zaben da Allah yayi wa annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya huddo shi daga cikin larabawa wannan min dala'il hubbillah ta'ala lahu wannan yana nuni akan cewa Allah yana son larabawa rungurungum haka a hade Allah yana son larabawa yake cewa wa hadha yaqtadi wannan bayanin kuma yana nuni akan minal muslimi game da muslimi dole ne akan shi an yuhibbahum ya nuna soyayya shi ga larabawa sai ce amma min haisul jins la min haisul afrad, ta bangaren da ya shahi jinsin larabawa, larabawa a hade dole ka so su saboda manzon Allah ya fito daga cikin su sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce la min haisul afrad, ba a daidai kun su ba, ba a daidai kun su ba. Misali kenan, ba a hana ka ba cewa ka ji kana kyamar wani balarabi ba laifi bane ba, amma larabcin ko kuma larabawan gabaki ɗaya ɗungurungun idan kai kuɗin goro, to wannan zuriya ta manzo Allah tana cikin wannan abu, kai kuma haramu ne a gare kai haka nan. Malik ta fa fi afradihim muslimun wa ghairu muslim, yo a cikin ɗaiɗaikun su ai akwai wanda yake musulmi akwai wanda ba musulmi ba, kaga wanda ba musulmi dole ne a gare ka ka kyamace shi koda ya huto daga cikin larabawan, saboda abinda ake aiki da shi mi akramakum indallahi atqakum, wanda suka hi jin tsoron Allah da su Allah yake. Sannan yake cewa mustaqimun wa munharifun, a cikin larabawa akwai mutumin da yake daidaitacce akan hanyar daidai akan addini, wa munharifun akwai wanda kuma ya karkacewa addinin musulunci, zai kaza zai kaza, ko da Allah yana jingina kai shi zuwa ga musulunci ya zama to dukkan wasu ayyuka na fasikanci na aikatawa, kaga dole ne ka ji cewa kana kyamar shi. Malace salihun wa talihun, akwai nagartacce wa talihun kuma akwai lalatacce, at-talih shine lalatacce, as-salih nagartacce. Malace fa yakrahu al-a'mal al-makruha fihim, duk wani aiki na kyama a cikin su dole ka kyamace wannan aikin, baka ta a ai tunda larabawa ne ai su zuriyar manzo Allah ne dole ka so su, a in ya zamanto mushriki ne dole ka kyamace shi, dan bid'a ne dole ka kyamace shi, ga sunan burjik larabawa ɗan bid'a. Akwai wasu kasashe ma waɗanda su kusan titir ɗin sinima, akwai kasashe lasima a cikin Afirkan nan wanda wannan bid'ancin da wasu abubuwan da sun sabawa abinda manzo Allah ya zo da shi, da shi suke tutiya kuma suna ga cewa kaza ne, shi duk mutum zaka mishi hukunci akan shi shi kadai, amma ta bangaren da ya shafi jumlar larabawa dole ka ji kana son su. Me yasa? Saboda manzon Allah ya fito daga cikin su. Amma yanzu ko a saman wasa'ilu tawasul al-ijtima'i zaka rika haduwa da wasu bidiyoyi kan da balarabe ne ya tsuha, amma ko li ilahi quraish bai kaiwa, li ilahi quraish bai karanta, a karanta mishi da ba ce wannan qur'ani ne ko me ce bai sani ba wallahi, kuma ya tsuha, saboda shi abu yana da alaka da ka karanta, baka ce a ni balarabe ne shikenan mu koma gehi, a wanda suka hika larabci manzo Allah ake sabkar da aya su rika neman fasara, suna neman tafsiri, suna neman kaza, to da haka kaga ta bangaren da ya shahi ayyuka na alheri wanda suka yi dole ka so wannan, wanda wannan kuma kowa yayi su ko su ko ba su ba, wanda ya alheri dole ka so wannan alheri. Sannan fa yakrahu al-a'mal al-makruha fihim, abinda yake na kiyama kuma dole ka kyamace shi, la jinsahum al-arabi, ba jinsun su na larabawa ba. Me yasa malai wannan magana a yau akwai wanda suke kyaman larabawan gaba daya, wannan kuskure ne, la siyama haraka na abin da shi kabilanci da zaka samu yana ciciyar wasu daga cikin mutane, dan mi a ce sai su wane ba mu ba, to zaben Allah ne, Allah ya zabi annabin shi daga cikin waɗannan mutanen, dole ka ji cewa gaba ɗayan su dole ka ji cewa kana son su, amma la min haisul afrad. Yanzu jihadin Usman ibn Fodiyo yayi, zaka samu wasu masu bala'in kabilanci sai su rika nuna cewa ai abun nan duk ba haka nan bane ba, alhali shi abun da ya tabbato a ilmance a tabbace yake, saboda ga asar na ilmiya ga rubuce-rubucen da su Abdullahi ibn Fodiyo suka yi, wanda kuma su irin su Usman ibn Fodiyo suka yi, duk ga suna rubuce-rubuce da yawa wanda suke da alaka da ilimi na addini dole ka tabbatar da shi, dan ni kaza ne ba zan yi inkarin wani abu ba in yana da alaka da musulunci. Mun fahimci wannan? Ta haka addinin musulunci yana bayani akan abin da ya shahi larabawa a wannan muhalli, banda wani wanda ba su ba, banda wani wanda ba su ba, ba za ka ce ba a ku ma kabila ku kaza ko kai ma kabila ka kaza, in kuka yi kirki ku mutanen kirki ne har a wajen Allah, kabila ku battar alaka da kasancewar ku ko na kirki ko na banza, yanda dan kabila ku in yayi ba daidai ba Allah zai azabta shi, haka ba larabe in yayi ba daidai ba Allah zai azabta shi. amma wannan falalar da daraja ta cewa Allah ya zabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su dole ne a jinjina musu wannan shine kuma abin da ya shafi kabilanci wannan mutum ya fadi ya je shi a gehe haraka addini bai da alaka da kabilanci la min qarib wala min ba'id kaga ce a mu kaza ne mu kabila kaza ne dan haka abin da ya shafi misali ko karatu mu irin na kabilar mu zamu saurara wannan kuskure ne kuskure ne yanzu misali da mi muke magana da Hausa ko duk bayanan da ake duk karatun da ake anan da Hausa ake yin su ko ba haka ba to amma a cikin masu yin karatun wai ba Hausa wai ba Hausa ne ma ne amma kuma da Hausa ake yin shi dan haka abin da ya shafi addini wannan babu zancen cewa ni kabila kaza ne ko kaza ne ko kaza ne wannan gaba ce tana da muhimmanci kwarai da gaske yana da kyau mutum musulmi ya zamanto ba harakan halishi bai ke gaban ka saboda akwai wanda shi kowane lokaci duk abin da zai je shi ne halishin shi wannan kuma la yu'tara la yu'tabar bihi ba lissafa shi ana lissafa tsoron Allah ne kawai ai shi sa Allah ya hudi gaba ɗaya yace khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila qabila kaza qabila kaza qabila li ta'aruf amma inna akramakum 'inda Allahi atqakum duk mutumin da ya karanta wannan ayar wajibi ne ji tsoron Allah harakan addini babu zancen kabilanci me yasa addini yake jan hankali akan anisanci kabilanci saboda abun da yake tada kura da gaugawa a cikin kankanin lokaci sai ya rike ta komi iya daga cikin abun da waɗanda suka mana mulkin mallaka suke amfani da shi so da yawa a cikin kasashe daban-daban idan ana so a tada wani ya mutsi tsakanin mutane sai aka kabilanci sai a sa sai aka mutane su kasa fahimtar juna saboda kowa kawai hamiya ce jahiliya wannan rawan jikin da dumin kirji kowa ya dauka ta kabilar shi kabilar shi kabilar shi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi daga cikin aikin yan jahiliya al fakhru bil ansab cewa ni wane ne mu ne kaza wannan ka ajiye shi a gehe al fahari kawi shi da addini aikin da ka aikata zuwa ga Allah subhanahu wataala to shine malam anan ya mana bayani akan cewa Allah ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin larabawa wanda wannan yana nuni akan son Allah a gare su a dungurungum din su ba a daidai ku su ba saboda a daidai ku su duk wanda ya ba daidai ba Allah sai azabtar da shi ga babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab Allah ce tabbat yada Abi Lahab wa tab kaga ai balarabe ne bal hasali ma daga cikin wannan dangantaka mal yace as'ilatul lil muraja'a uzkur nasaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila jaddihi ar-rabi' ka ambaci dangantakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa kakan shi na hudu sai yace uzkur hadithan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama an sharaf nasabihi ka ambaci hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan tsaftatuwa da girman dangantakar shi hadisin ya gabata sanan ko ma hiya hikmatullahi fi hadha al-istifa me hukumar Allah a cikin zaben annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da huddo shi daga cikin larabawa mal yace amul fili wa mauliduhu sallallahu alaihi wasallama wa radahu fi bani sa'd wannan matashiya za ta yi magana akan amul fil shekarar giwa wa mauliduhu sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da bayani akan aihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa radahu fi bani sa'd da abin da ya shahi shayar da shi da reno da aka mishi a cikin banu sa'd to wannan matashiya da malam yayi wasu lokuta waɗanda suke dogara akan cewa halaccin al-ihtifalu bi maulidin nabawi cewa ya halatta a tunanin su ai maulidi sai su ce muku ai gashi wa mauliduhu sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan aihuwar shi ake magana ba ana magana akan bikin aihuwar shi ba wannan kwata-kwata ba dalili bane ba dan haka in ka dubi littattafai na ibada ga baki daya ba za ka samu bauta na Allah ga tsarin da ake maulidi ba babu kuma yanzu mu a garin nan ai misali ne yanzu wannan zagayen da ake yi shi kuma naka samu shi duk wanda ya ga shekara 7 6 a baya ba a yi shi to amma da yake ita ka'ida bid'a ba ka'ida gare ta ba dama yanzu ba mamaki gobe ma kuma wani kirkiro wani abu eh busur jihazul mana'a babu antivirus din da yake kare su daga dokan wasu abubuwan da ba su ba yau ma in wani abu ya zo kawai shiga zai yau ma wani abu ya zo shiga zai kowa iya da daman da zai iya kirkiran komi to wannan shine abin da ake jan hankalin bayin Allah ku bauta wa Allah ku nisanci abin da yake bid'a ce mata da amfani saboda kuma duk lokacin da duk irin yanda ka karkara mata hakuri ba za ka samu lada ba yanzu ba ga azumi sahiba ana yi babu wani dalili akan shi babu kaga kuma har an tsuha ana yi ana tai duk hadisan da suka zo a cikin kala biyu ne إما الأحاديث الموضوعة أو الأحاديث الضعيفة جدا كو حديث موضوعي كو حديث ضعيف جدا بابنا أكوس وأن الدكة سوى أن إنك تارى سجبات ينسو لا يصلح الاحتجاج بها علميا علما تبع إيكو هجار سوى أبو تاو الله باب بل أبند ما يزو حاني من ذا الله صلى الله عليه وسلم يي أكمي أكم أبند يشاهي أوكي وتر رجب متين يبيش دا 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 أبند يشاهي أذمي كبا كده وتر رجب كما يندا ابن تيمية يا أمبتا كما يندا الإمام أحمد يا أمبتا كما يندا ابن القيم يا أمبتا باب وتر إبادة كيبان تشيا دا كيبان تشيا وتر رجب أكتي وند ناتني إذا كناي وند باب اسمه أشكن سورة وترني كاساب أذمي الهميشي dalitinin a cikin watan rajab kana iya yi kwana uku ka saba kana a cikin wata cikin watan rajab kana iya yi amma zance cewa ga wata qiyamul layl sabuwa saboda rajab ne ko kuma ga wani azumi sabo saboda rajab ne babu wannan addinance babu shi abin da yake kanka shine kabi kaka kirkira wai ka duba fa yanzu misali a ce misali shugaban kasa aiko takarda ai kuma governor a ce a karanta mai yan garin da magarin ga sakon shi na yanzu gubernator ya tashi karanta sakon sai ya sauya sakon kwata-kwata shi sakon na shugaban kasa yayi gaba shi kuma nashi yayi yamma su wani lahiya ba su wani to dan mi sai addinin Allah dan mi sai addinin Allah za a ma wannan abinda babu dalili na addini akai amma kuma a karkara hakuri a buga kai da kasa cewa sai an aikata wallahi duk mutumin da zai bida ya tabbatar da cabe da lada wanda saka kai ka sa kanka kai ko ba kai kake bara lada ba Allah kiyaye mali ce waradahu da shayar da shi da akai a cikin banu sa'ad mali ce abu na farko qissatu hadisatul fili qissa ta abinda ya afku na abinda ya shahi labarin giwa sai ya ce kana sababu qissatu ashabul fili ya kasance sababin faruwar qissar ashabul fil ma'abuta giwa yace anna abraha ibn sabbah abraha ibn sabbah kana amilan lin najashi ya kasance ma'aikaci ne ga najashi wannan najashin da muka karanta a cikin sahihu sira a ba shi ba ai a can ma an karanta wanda yazo mulki a wannan yanki ana kiran shi da sunan najashi sunan masarautacci kama ce masarautar gari kaza sunanta kaza to sunan masarautar ne ba wannan najashin bane ba to wannan shi abrahata ma'aikaci ne ko ka ce gwamna ne na najashi sarkin habasha a kasar yaman ko kuma a yankin yaman kenan a yankin yaman najashi ya rada shi a matsayin shi ne shugaba wanda zai kula da wannan yankin fara annasa yatajahazuna ayyamal mausimi ila makkata sai ga mutane suna kimtsawa suna shirye kayan su ana daukan guzuri ayyamal mausim a kwanakin aikin hajji mutane suna zuwa ila makkata suna zawwa makka mali yace baina sharrataini sharrafaha Allah Allah kara mata daraja da matsayi ita Ka'aba to shi wannan mutumin Abrahata da ga mutane suna irin waɗannan abubuwa فبنى كنيسة بصنعاء سي جنا وتتوتي أبا بمبرن يمن عاصمة سو إذا تي صنعاء سي جنا ونن توتي سبودي كركتو دا عنك لمتاني سرق زوا إنا سرق زوا يمن صنعاء ممكن ستهي أبن دي شاي كعبا فسامع به رجل من بني كنانا سي ونمتن دا تكين بنو كنانا kenan wanda suke makka sai ya samu labarin abinda shi wannan abraha ta yi fa dakhalaha laylan sai ya zo kasar yaman ya shigo san'a ya shiga wannan kanisa cikin dare falattaha qiblataha sai ya jagula ko ya lalata alqiblar wannan cocin bil azira da abinda ya shahi kazamta ko najasa ko kace misali kashi ya dauka da shi shafa a ciki na'am kenan saboda sa ma mutane kyama su wannan kanisa saboda an yi ta dan takishin ciwa Ka'aba kenan falattaha shine sai ya lalata ko ya jagulata qiblataha alqiblata bil'azira kenan da abin da ya shahi najasa fa qala abraha sai abraha yace shi da yace wannan cocin yace manil ladhi ishtaraa ala hadha waye yake da karhin hali kenan waye yake da karhin hali wanda yazo aikata wannan aikin qila aka ce mushi a rajulun min ahli zalikal bait wani mutum ne daga cikin mutanen wannan ɗakin wanda a dalilin shi ne ka zo kai wannan kai kuma sami'a billazi qulta ya ji abinda ka faɗi cewa a mutane dammi suke zuwa Ka'aba ga kanisa kai sabuwa a rika zawwa nan mai maki a tai makka fa halafa abrahatu sai abraha ya rantsi da abinda yar yake bauta ma cewa layasiranna ilal ka'bati hatta yahdimaha yace ya rantsi sai ya tahi ya yi tattaki ya tahi har zuwa Ka'aba ya rushe ta zai je rushe Ka'aba wa kana lahu ya kasance yana da afwan wa kataba ila an-najashi yukhbiruhu bidhalika yanzu sai rubuta wasiqa zuwa ga najashi kaga najashi da mashe turo shi mi yaman ko sai ya rubuta mushi wasiqa yake bashi labari bidhalika da cewa ga abin da ya azama zai fasa'alahu kuma ya tambaye shi shikenan abraha ta ya tambaye najashi an yab'atha ilayhi bi fiyalihi ya aiko mushi wannan giwayen nashi da giwaye za ta yi a rushe Ka'aba wa kana lahu fiyalun shi najashi ya kasance yana da giwaye daga cikin giwaye akwai giwar da yuqalu lahu mahmud ana mata ma suna da sunan mahmud lam yura misluhu izaman wa jisman wa quwwatan yace tunda ake a wannan yankin kakab ba a gaba wata dabba wata giwa irinta ta bangaren izaman girman jiki wa jisman da jiki mai girma wa quwwatan kuma babu wata giwar da ta kai ta karhi a wannan yankin gaba daya sai ce a aiko mushi wannan giwar zai hau samanta zai je ya rushe Ka'aba shikenan najashi fa ba'atha bihi ilaihi sai aika mushi waɗannan giwayen fa kharaja abrahatu sa'iran ila makkata yanzu abrahata sai huto yana mai tahiya tattaki zuwa makka fa sami'at al arabu bidhalika fa a'zamuhu wa ra'u jihadahu haqqan alaihim la yanzu laraba ko ina sai suka samu labari ai ga abinda abraha zai yi zai je ya rushe Ka'aba su kuma larabawa babu darajar su da kima su a wannan yankin sama da wannan dakin na annabi ibrahim Ka'aba kenan sai labari ya shiga cikin larabawa ko ina fa a'zamuhu suka girmama wannan labar suka a wannan ai al'amari ne mai girma wa ra'u suka ga cewa jihadahu su tashi su hana abrahata akan rushe Ka'aba suka ce wannan wani abu ne wanda yake haqqan alaihim haƙƙi ne akan su dole su tashi su kare Ka'aba yanzu a hanyar duk garin da abraha ya biyo sai a kai mushi hari shine malai yake ce anan fa kharaja malikun min mulukil yamani wani mai mulki daga cikin wanda suke da wani yankin mulki na larabawa a bangaren yaman sai ya huto dan ya hana abrahata zuwa garin makka yuqalu lahu dhu nafar shi wannan sarki ana mishi suna da laqabin cewa dhu nafar faqatalahu ya kai farmaki ga abraha fa hazamahu abrahatu wa akhadhahu asiran abraha saboda karhin da yake da ya ci nasara akan shi kuma ya kama shi a matsayin fursunan yaki sarkin ma an kama shi fa qala sai yake cewa ayyuhal malik sai shi wannan zunafar yake cewa ya kai wannan sarki kenan abrahata fastabiqini khairan laka ka wanzar da ni yani da'ani hayyan ka bar ni a raye khairan laka wannan shine mafi alheri a gare ka fastabqahu wa awsaqahu sai ya bar shi a raye amma sai ya kama shi kulle shi amma shi ake tafiya kuma eh sarkin da ya huto ya yake shi shi ma ya zamanto fursunan yaki a hannun abrahata sai yace wa kana abrahatu rajulan haliman abraha ya zamanto mutum ne wanda yake mai yana da kashin tunani ya san cewa an ya kashe shi zai iya ballo wa kanshi wani yaki ko wata rigima ta daban daga kawai sai ya kama shi sai ya sa shi cikin rundunar shi fasara hatta dana min biladi khas'am Abraha ta ya kama hanya yana tahiya har sai da ya kusanto garin Khaz'am. Lokacin da yazo wannan waje kharaja ilayhi Nufail ibn Habib al-Khaz'ami. Sai wani mutum ana kira shi da sunan Nufail ibn Habib al-Khaz'ami sai ya huto dan ya tare hanyar Abraha ta. Sai ya ce wa man ijtama'a ilayhi min qaba'il arab. Da ma kururuwan da yi Laraba da suke yankin gaba daya ce ku tashi mu yaki wannan mutumin saboda mu dakatar da shi game da rushe Ka'aba. Faqataluhum suka yaƙe su fahazamuhum fahazamahum Abraha suka yaƙi Abraha amma Abraha sai ya ci nasara akan su gaba ɗayan su. Fa akhadha Nufailan sai ya kama sarkin nasu Nufail ibn Habib al-Khaz'ami ya kama shi a matsayin fursa nan yaƙi shi ma. Fa qala lahu sai wannan Nufail yake cewa Abraha ayyuhal malik ya kai wannan sarki innani daliluka bi ardil arab bi ardil arabi yace da Allah ka kyale ni ni zan zamanto maka gid dalil kenan jagora ko mai nuna hanya zan nuna maka hanya har mutai wannan inda zaka je ka rushe wannan dakin na Ka'aba. Wannan Nufail ya kara ce mushi wa hatani yadaya ala qaumi bis sam'i wa ta'a yace kuma ga hannaye na guda biyu mubaya'a ta ce da mubaya'an mutane na gaba daya bis sam'i wa ta'a duk abin da zaka faɗi mun ji wa ta'a kuma mun yi da'a mun bi babu zancen sha. Fastabqini khairan laka ka bar ni a raye wannan shine alheri a gare ka. Fastabqahu shi ma kyale shi kamar yadda kyalewa wancan zunafar. Wa kharaja ma'ahu yadulluhu ala at-tariq sai ya huto tare da shi yana nuna mishi hanyar Makka. Falamma marra bi Ta'if lokacin da Abraha ta yazo wucewa garin Ta'if gari na uku kenan go nan ma kharaja ilayhi Mas'ud ibn Mu'attib wannan Mas'ud ibn Mu'attib sai ya huto dan ya hana Abraha ta zuwa Makka. Fi rijalin min Thaqif a cikin wasu mutane daga cikin kabilar Thaqif. Fa qala lahu amma shi da ya huto ba irin na zunafar bai kuma bai irin na Nufail ba kaga su wancan asin dan turza shi wannan da ya huto ma sai ya ce ayyuhal malik nahnu abiduka sarki yace mu bayinka ne ma an gama babu da canja wa nahnu nab'athu ma'aka man yadulluka yace kai dawainiyan ma wanda zai gwada maka Ka'aba wannan duk an wuce shi mu za mu dauki gid wanda za mu hada ka da shi ya nuna maka har inda Ka'aba take. Sai wannan sarki Mas'ud sai ya hada su fa ba'athu ma'ahu bi abi righal sai aka hada su da wani tsara kira shi da suna Abu Righal. Shi Abu Righal shine mutumin da har yau in mutane suka zo wucewa kabarin shi sai sun dauki tsakuwa sun jehe shi a yankin Larabawa suka ce innahu ramzul lil khiyana shi kaman wani wata alama ce ta cin amana shi Abu Righal idan so a nuna mutum ya ci amana sai a ce mishi Abu Righal saboda shi kaman wani titir ne yani kaman wani wata shi'ar ne na abin da ya shahi cin amana. Sai malaki ce anan bi Abi Righal yace maulan lahum bararran bawan su ne suka bada shi a matsayin ya je ya nuna wa Abraha ta ina Ka'aba take. Fa kharaja hatta idza kana bil mughammasi sai ya huto har sai da aka zo wani wuri ana kira shi da suna Mughammas malam ya ishara ƙasa yace makanun sharqa makka ala tariqi Ta'if wani wuri ne gabacin garin Makka akan hanyar Ta'if yace ala masafati 20 kilan min Makka zaka same shi kusan kilo 20 daga garin Makka. Kenan malam ya dauko wannan bayani a cikin al-ma'alim al-athariya fi sunnati wa sira kenan ala ai sai da aka zo wannan waje shi wanda aka bada a matsayin gid Abu Righal mata Abu Righal sai ya mutu shi Abu Righal a wannan wajen. Malai ce wa huwa alladhi yurjamu qabruhu shine mutumin da ake jihon kabarin shi har yau. Wa ba'atha abrahatu rajulan yanzu Abraha yana dab da garin Makka kenan aikin Abu Righal zai kusan dama ya cika. Yanzu Abraha sai ya aika wani dan aike min al-habashati kenan daga cikin mutanen shi habashawa ala muqaddimati khailihi idan ka ce muqaddimati khailihi yani ya gabaci wasu tawagan mahaya shi kuma wanda yake saman muqaddim kenan shine shugaban su ne shi wannan mutum wanda yake cikin habashawa. Wa amarahu bil gharati ala an'amin nas ya umurce shi cewa ya je ya kai farmaki gara yani ya kai farmaki ya kai hari ya komo ya umarce shi akan yaje haka nan ala an'amin nasi ya kai wani farmaki akan dabobin mutane tunda an zo yankin garin makka kenan dabobin suna hutuwa kiwo yaje ya kai hari akan wani dabobin ya kwaso wani kaso daga cikin su ya dawo fajama al-aswad ilayhi amwal al-haram shi wannan habashikin al-aswad sai ya hada wa abrahata amwal al-harami kusan dukiya mai yawa ta haramin makka tunda zan shigo cikin haramin makka da ya kai farmaki ba kawai sai kwaso da yawa daga cikin dabbobin su yace wa asaba li abdil muqallib 200 ba'irin a cikin wannan kwaso wanda akai an kwaso raqumi 200 wanda mulkin abdul muqallib ne wannan nashi nashi thumma ba'atha rajulan ila ahli makka yanzu abrahata sai ya aika wani dan aike zuwa garin makka fa qala sai yake cewa abliq sharifaha kaje ka hadiwa wanda ya kowa mutunci a cikin su ko babban su annani lam ati li qitali ban zo garin makka ba da in yaki inji abrahata yace bal ji'tu li ahdumal bait nazo ne da in rushe ka'aba فانطلق او فانطلق wannan mutum sai ya tahi fa qala li abd al muttalib zalika sai je sam abd al muttalib sai ya ce mishi ga abinda abrahata ya bani a matsayin sako abd al muttalib ya ce mun ji sakon shi mun ma gana mu
na'am
fa qala abd al muttalib sai ya ce malana bihi yadani ka je ka fadi wa sarkin ka mu wani dakin da yake gani bin mu da hannu a cikin shi kuma da hannu ya ji ba bai shigo ba eh malana fihi yadani ba mu da hannu a cikin shi yace ka hodi mushi haka nan yace sanu khalli bainahu wa baina ma jaa lahu mu za mu huta gehe mu bar shi da shi da abin da yazo dan yayi ba rushe ka'aba ba yazo rushe ta mu ba ruwan mu za mu koma gehe ma sai amma yake ce mushi ka hodi mushi fa inna hadha albayt fa inna hadha baytullah wannan dakin dakin Allah ne yace wa baytu khaliluhu ibrahim alayhi salam kuma dakin badadan Allah ne shine annabi ibrahim alayhi salam yace fa in yamna'hu fa huwa baytuhu wa haramuhu in Allah ya ga dama ya hana abrahata akan ya rushe dakin nan daki dai dakin Allah ne haramin makka haramin Allah ne ko ba ruwan mu a ciki wa in yakhlu bainahu wa baina zalika in kuma Allah ya ga dama ya shiga tsakanin abrahata da rushe wannan dakin sai ya ce fa wallahi ma lana bihi min quwwa mu bin mu da wani karhi akan hanawa ko ai ko ka ai ba ruwan mu kawai daki ka zo rushewa kana da karhi zo ka rushe shi thumma talaqa ma'ahu abdul muttalib ila abrahata abdul muttalib sai ya ce kai mu tafi ma wajen abrahata muje zuwa gare shi wa kana abdul muttalib rajulan jasiman wasima abdul muttalib mutun ne kakkarfa dogo kakkabra wasiman kuma yana da kurjini falamma ra'ahu abrahata a'zamahu wa akramahu lokacin da abrahata ya ga abdul muttalib a'zamahu ya girmama shi wa akramahu ya mutunta shi ya ga cewa lalle wannan mutumin ne wanda yake dattijo ne فطلب منه ان يرد عليه 200 البعير سي عبد المطلب ya nema daga wajen abrahata cewa abinda ya kawo ni wajen ka raqumi na 200 da aka kwace so nake a maido mun raqumi na 200 allati asabaha min malihi wanda aka kwata daga cikin dukiyar shi عبد المطلب faqala abraha sai abraha yake cewa innaka kunta a'jabtani hina ra'aytuka yace wallahi da na ganka ka tun karon nan a cikin yanayi mai kyau da kaza yace wallahi ka burge ni lokacin da na ganka yace wala qad zahattu fika amma daga wannan magana da kai na zubu da ka kina wannan magana da kai tara kumi biyu da 200 afan yace dalilin wannan maganar zahattuka yani a'radtu na kawar da kai game da kai wannan mutuncin naka daga ni na hari na zubu da shi qala abdul muttalib lima abdul muttalib yace me yasa qala sai yace jitu ila baitin huwa dinuka wa dinu abaika yace wa Abdul Muttalib shi Abraha ta yace nazo zuwa ga wani dakin da shine addinin ka saboda mutanen Makka babu abin da suke alfahari da shi saboda wannan Kaaba yace wa dinu abaika kuma shine addinin uwayenka wa sharafukum wa ismatukum yake cewa kuma wannan daki shine darajarku wa ismatukum shine kariyarku sai nazo li ahdumahu dan in rushe wannan Kaaba wannan dakin yace falam tukallimni fihi ba kamun magana akan dakin ba wa kallamtani fi mi'atay ba'ir wai kai magana ka wai akan raqumi 200 ne yo me amfani me amfani raqumi 200 me muhimmanci su akan wannan dakin qala Abdul Muttalib sai yace mishi ana rabbul ibil wannan raqumin yace nawa ne dinin ubangiji su kenan mallaka na ne Allah ba ni yace kuma wal baytu lahu rabbun yamna'uhu minka yace shi kuma dakin yana da ubangijin shi wanda zai hana ka akan ka tai zuwa ga dakin ne yanzu ba ina wa 200 ne kuma gehi tamam yace wannan daki kuma iyada nashi ubangiji da aka gahili ga mai doki ku buga mu gani ko banda wannan chai fa amara bi iblihi fa ruddat alaihi abraha yace ku maida mishi raqumin shi 200 sai aka maida ne summa kharaja abdul muttalib wa akhbara quraishan al khabara sai abdul muttalib ya huto ya je bai wa quraishawa labarin abin da ya faru tsakanin shi da abraha wa amarahum sai yace abinda nake umurta ku da ku quraishawa an yataharrazu fi ru'usil jibali kowa yaje ya kare kanshi ya taharrazu ay yatawaqqaw kowa yaje ya nemi kariya fi ru'usil jibali akan duwatsu khawfan alaihim yace ina mai tsoro a gare su min ma'arratil jaysh min ma'arratil jaysh akan cewa kar da wannan rundunar ta abrahata ta cutar da su ku tare mutanen garin maka kowa ya koma saman dutse a bar musu garin fa fa'alu mutanen garin maka ku suka yi kowa ya kwashi ina shi akai saman dutse Abraha ta tafaddal eh ka shigo dogo chalan tamam yace fa arsalallahu tayran sai Allah ya aiko da wasu tsuntsaye jama'atin tawaga group ta tsuntsaye kullu ta'irin yace kowane ma'a kulli ta'irin hajarun tare da kowane tsuntsu akwai wani dutse min sijil daga gashashshen laka na wutar jahannama ko kace tsakuwa ta wutar jahannama falam tusib tilka alhijaratu ahadan illa halaka aw illa halaka wannan dutsen duk wanda ya sabka akan shi wannan mutum sai ya mutu haka Allah ya ko da waɗannan duwatsu jama'at tawaga ta wannan tsuntsaye suka rika nasa waɗannan gasassun duwatsu na wutar jahannama akan waɗannan mutane Abrahata da shi da rundunar shi ga baki daya wannan duwatsu suka rika sabka akan su yace fa kharajal baqiyatu haribin wani kaso daga cikin rundunar banda da suka mutu sai suka tsere suka huta haribina suna masu gudu amma kuma yatasaqabuna bi kulli tariqin duk hanyar da aka bi su ne ake gani a zabde Allah ya al'amarin shi sannan kuma yake cewa wa yahlikuna ala kulli manhalin kowane wurin da ake shan ruwa duk wata mashayar ruwa in kaje za ka gansu su ne azbe yani sun mutu bayan wannan du'a sun taba su wa ba'atha Allahu ala abrahata da'an fi jasadihi shi kuma wallazi tawalla kibrahu minhum eh babban nasu abrahata sai Allah ya zuba mushi wata cuta a gangan jikin shi wannan cutar me take yi fataja'alat tusaqidu ana mudu ya zaman to tana wannan cutar tana yanke gaba na jikin shi ya hannu ya fadi gobe nan ya fadi jibi nan ya fadi gata kafa ta fadi haka ya zaman to waɗannan gaban nashi ta tasaqat suna zuba ɗaya bayan ɗaya yana mai komawa zuwa inda yake mulki shine birnin Sana'a na ƙasar Yemen hatta intaha ila Sana'a har sai da ya tai garin Sana'a sun mahalaka Sana'a ce ya mutu kaga Allah ya nuna musu ne ayish a karara ya zo rushe Kaaba sai rushe kanshi Kaaba kuma tana nan yanda take daren dagam to kaga wannan shine bayanin da shi Abdul Muttalib yayi cewa a idan abin da ya shahi daki ne akwai mai shi kuma kaga Abraha ta ai yaga kat sannan ma lace wa fi hadhihi al hadisa nazalat suratul fil wa hiya bismillahir rahmanir rahim ila usbuil qadim insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah